أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين barkan mu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin Damagaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 20 ga watan Shawwal shekara 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya idan ba a manta ba muna cikin karatun littafin al-wajiz fi aqidati salafus salih ahlus sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mushi lafiya mun tsaya adidi gabar ana satin da ake gaka da fara watan ramadan kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi a yau ya bamu ikon dawowa dan mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci mun tsaya a wancan lokaci adidi gaba ta karshe da malami bayani dangane da aqidar ahlus sunna wal jamaa dangane da halaye da dabi'u muka kare zance dangane da wannan nukta da malami ya kamo kenan a yau insha Allah za mu ci gaba gabar da zai magana dangane da halayen magabatan kwarai wasu bangarori daga cikin halayen magabatan kwarai insha Allah ta'ala wannan darasin da zamu a yau shine darasi na 51 malam yake cewa wa min akhlaqis salafus salih ahlus sunnati wal jamaa daga cikin dabi'u ko kuma halayen magabatan kwarai wanda ake ce ma ahlus sunna wal jamaa sai zano wasu kamar yadda zamu bi su yanzu abinda malamin yake so yi mana ishara akan shi a wannan nuktan shine yana so anan ya zano mana halayen ahlus sunna na ainihi a yau in kace ahlus sunna ne kai to ana so ka shurara da kyau ka ji yanda halayen magabata yake domin kai koyi da su kuma ya kasance kai ma halinka yayi daidai da nasu sai yace ikhlasuhum fil ilmi wal amal yin ikhlasin su wajen yin ilimi da kuma aiki ahlus sunna suna yin ikhlasi menene ikhlasi yi dan Allah kenan da tsarkake niyya wajen mi wajen ilimi neman ilimin da suke suna yin shi ne dan Allah ba za ka je bayo ka je wajen wani malami ya koya maka ilimi diddan saboda wani abu da ka sa a gaba kana so ka cin mushi in kai haka nan kaga baka tsarkake neman ilimin ka ba magabata ba haka suke ba suna tsarkake zuciyarsu ne su nemi ilimi dan Allah dan su san waye ubangiji kuma su bautata mishi sannan kuma wal amal wajen yin aiki ma suna tsarkake aikin su ya kasance sun yi shi dan Allah subhanahu wataala babu wani abu wanda yake na aiki wanda suke yin shi ba dan Allah ba domin akwai maganar da ta shahara cewa duk aikin da ka san ba dan Allah ba zaka yi shi to abin da yake alkhairi a gare ka kan ma ka yi shi domin in ka yi shi ba za ka samu lada ba hasali ma tana iya wa ka samu zunubi a ciki musamman in ka aika tariya a cikin shi kaga babu lada an samu zunubi kenan kaga dama ba yi shi ba da yafi sannan yace wa khawfuhum min ar-riya da kuma tsananin tsoran da suke ma riya su magabata kenan menene riya riya shine kai wani abu wanda Allah ne yake ba da lada a cikin wannan abu amma kuma kai da kai yi shi ba ka yi shi bane a baka lada a'a ka yi shi ne dan wasu daga cikin mutane su gani in sun gani sai su yaba ka su ce wani ai mutanen kirki ne ya iya kaza dan bada misali daya sai mu wuce misali kamar karatun Qur'ani in Allah ya hore maka kai makarantun Qur'ani ne ka iya karanta Qur'ani a maimakon ka karanta Qur'ani dan ka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala sai zaman to kana yin karatu ka gyara karatun ka huddo muryar ka ta kirkin amma ba don komai kake sai dan mutane su ce ka ai wani ya iya karatun Qur'ani ka ji wani limami da yaji wajen qiyamul layl ka wannan limamin ana yi da shi ai ni na komo masallaci na ga waje kai kuma an kai sai ka ji murna a cikin ranka ka ji dadi an yabe ka to wannan abin da kai a maimakon ka samu ladar zumi zaka samu me yasa saboda ba dan Allah kai ba kai ne dan a yaba ka irin wa'innan mutanen suna daga cikin horkon mutane da za a fara shewa wutar jahannama a gobe kiyama Allah ya kare to shi yasa nan malam yace su magabata suna tsoron wannan aikin nariya su yi wani abu wai dan mutane su gani a kaffa kaffa suke wajen kiyaye wannan me yasa yace li annahum yukhlisuna dinahum lillahi ta'ala saboda su suna tsantsanta addinin su suna yin shi ne dan Allah madaukakin sarki shi kadai wai abuduna Allah wahdahu kuma suna bautan Allah shi kadai ba sa hada shi da wani cikin bauta la yushrikuna bihi ahadan ka'inan mankan ba sa hada Allah subhanahu wataala da wani ko ma wane ne shi a cikin bauta anan an ce ka'inan mankan ko ma wane ne to kada zuciyarka ko kokolwa ka baka tunanin cewa to in annabi ne fa ko kuma mala'ika ne ko kuma waliyi ne ko kuma bawa ne daga cikin bayin Allah na kware zaka ce ka'inan mankan kowa ya shiga ciki abin da shi bautan Allah shi yasa a can cikin usulul salat zaki cewa la malakul muqarrabun wala nabiyyun mursal ba a hada aikin Allah abinda aka san Allah ake ma shi a dauko a ma wani mala'ika koda kuwa mala'ika jibril ne shugaban su wala nabiyyun mursal ko kuma wani annabi manzo wanda Allah ya aika shi koda kuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga aikin da yake Allah madaukakin sarki nashi ne shi kadai to shi kadai ake ma ba a gama shi ba wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya koma madina an samu wasu daga cikin mata a wata munasaba tana yin waƙe na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana jin ta bai ce mata komai ba tana cikin waƙen sai ta wata kalma tace wa fina man ya'lamu ma yajri gada ko kuma wani abu makamancin haka tace ai a cikin mu akwai wanda ya san gobe me zai faru annabi ya ce dakata daga nan mawaƙiya sanin abin da zai faru gobe wannan Allah kadai yayi to kenan kake gani ni annabi ne kice to tunda ni muhammadu rasulullahi ne kice a to ni ma na sani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kama ta burki kage me yasa ya ta kama ta burki saboda ta dauko haƙin Allah ta bashi to saboda haka kake tunanin annabi ne kace in ka dauki haƙin Allah ka bashi wai a gobe zaka tsira a ba ruwan annabi da irinka in ne zaka dauki haƙin Allah ka bada shi yasa anan aka ce su magabatan kware ba sa dauko haƙin Allah su gama shi da wani koma wane ne sai ce wa yukhlisuna niyyatihim lillahi ta'ala wahdahu kuma niyyarsu suna kyautata ta su yi ta dan Allah madaukakin sarki shi kadai duk abin da zaka tsarkaka niyyar shi yasa annabi yace innamal a'malu sai ce bin niyyat lalle ko wani aiki yana tare da niyya khalisatan min shawa'ibish shirki wa darani riya suna tsantsanta wannan niyyar ta su daga wato burbushi wanda yake na shirka babu alama shirka ma a cikin ballantana ayita haka kuma babu wata kazamta ta riya domin riya kazamta ce wadda take shafar aikin bawa a lokacin da yayi ta sannan kuma wasum'ati wattiba'il hawa a cikin niyyata su babu jiji da kai ko kuma jiyar da wasu shine asuma suma wani bangare ne na riya kai wani abu mutane ba su sani ba amma sai kai dalilin da yasa suka sani akwai wanda zai yi abu in yaga mutane ba su yi ba yabo akai sai ce yana bin bai ba gaskiya sai an sake kana ga mutane duk su yaba ba to kaga wannan yayi asuma shine ke ce masuma kai abu din mutane su ji abin da kai ka tashi yin sadaka a maimakon ka bi dare ka ba mutane sadaka sai ka ce to ayi sanarwa a kowa gidanka gobe akwai sadaka jikka jikka karhe biyu na rana to mutane sun zo kai gidanka karhe biyu na rana sai ka turo wani ka ce to Alhaji ya ce ku yi layi bayan sun yi layin ma bi ishe ka ba kai da kace kare biyu sai kare biyu da rabi ta kwana a ce to ku shirya ga Alhaji ne zai sabu wannan in bai ishe ka ba duk wanda zai ce wannan lahiya sai a ce Alhaji ne zai sadaka kana washe baki kana yin dariya kuma duk da wannan bai ishe ka ba sai ka ba wani sallah ka ce ina fara dauko yanzu ka doga mi zaka yi wai shikenan sai ka dora ka tura cikin group na WhatsApp inda ka san akwai ƴan uwa da mun arziki sai ka tura ka ce to ga mun a lokacin da muke raba sadaka a sa ma adda wanda yake mai ko kuma bai cikin Niger ka tura mashi bidiyon a dalilin bidiyon zai gani ya ce wane yayi sadaka shikenan bukatar ka tabiya kaga wannan sum'a kenan wannan abun babu ladar a cikin shi saboda wani nau'i ne na riya wattiba'il hawa haka kuma babu bin san rai menene bin san rai zuciyarka tana son abu shari'a ta ce kal ayi kai kuma zuciyarka ta ce maka i sai ka danne shari'a da kawon ka sai ka bi bin san ranka kaga ka bi ma zuciyarka ka take shari'a to su magabatan kware babu wannan a cikin abin da yake na niyyar su li anna allah ta'ala wahada huwa mustahiqqul lil ibadati wa ta'a saboda allah madaukakin sarki shine kadai wanda ya cancanta amma bauta kuma amma biyayya sai yace wa ikhlasud dini lillah la yaqumu illa ala amrayni azimain huma tsantsance addini ayi shi dan Allah ba zai yi ba a same shi sai in an hada abubuwa guda biyu wannan abin da zai gaya maka shine shurutul ikhlas ko kuma shurutu ikhlasil amal wato sharuddan tsarkake ayyuka ga Allah subhanahu wataala yaya ne ne zaka samu ikhlasi a cikin aikin ka ba zai yi ba a sami ikhlasi a cikin aikin ka dole sai in an samu waɗannan ababan guda biyu manya manya na farko an yakuna al'amalu khalisan liwajhi Allah ta'ala ya kasance aikin in za a aikata shi an yi shi ne kadai saboda Allah subhanahu wataala ba dan komai ba dan Allah kadai za a yi wannan aikin ma'ana tajridul ikhlas ma'ana ya kasance ikhlasin an wato tsantsanta shi kuma an kadaita shi ga Allah shi kadai ba a hada da kowa ba in aka samu wannan an samu sharadi guda daya na ikhlasi abu na biyu an yakuna muwafiqan lima shara'a Allah ta'ala ya kasance kuma aikin yayi daidai da yanda Allah ya shar'anta a yi abu shine tahqiqul mutaba'a a tabbatar da mutaba'a ke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abubuwan guda biyu aka same su a aikin ka to aikin ka ya samu sharuda na ikhlasin aiki dan Allah kuma kowane aiki ne in bai samu waɗannan sharuddan ba to wannan aikin ya riga da ya lalace zamu bada misali dan saboda abin ya fito abin zai iya fito mana idan muka bada misali mu dauki misalin aikin da'a guda daya wanda mutum zai yi kamar misali aikin haji aikin haji aiki ne na ibada wanda ake yin shi ga Allah in kai aikin haji baka yi shi ba dan Allah kai banzai sai in ya zama to kai shi dan Allah kuma dan Allah shi kadai ne Allah ya baka lada to yanzu ka samu sharadi na daya go to abu na biyu a samu muwafaqatu sunna ko kuma muwafaqatu shar'i ya zama to yayi daidai da abin da shari'a ta zo da shi menene abin da shari'a ta zo da shi ya kasance kai shi a watan da shari'a ta ce ai shine watan abin ga ayyamul hajj wanda shari'a ta kebe ta ce a cikin su ya aikin haji yanzu in ka tayi a wannan watan da muke ciki kamar watan Ramadan da ya gabata ko kuma wanda yake kahin Ramadan Sha'ban sai ka tayi ka je ka ce kai ka zo zaka yi aikin haji in ka yi aikin haji ka ai kaga bai daidai da yanda shari'a ta ce ai saboda ba a wannan lokacin ba shari'a ta ce ai sannan kuma a kaddara ma kai aikin haji a watannin da shari'a ta tsara kamar ka tayi kai aikin haji a Zulhijja misali to amma kuma da ka tashi a hukunka ka tafi Makka inda Ka'aban Allah take sai ka tayi can wani gari ko ka tafi France ana dawafi da Ka'aba kai ka tafi kana dawafi da Parc de France ko Tropel to kaga ai da kai da wanda ya tayi Ka'aba ya za a gama ba zai yi ba shi ya tayi inda shari'a ta ce a je kai kuma kai abun amma ba inda shari'a ta ce ba aikin ka ba zai yi ba a karbe shi me yasa saboda ka saba ma abin da shari'a ta ce to ɗan uwa haka al'amarin yake dangane da sauran ibadu hatta da sallah da muke yi dole sai ka samu inna sharadan guda kayi ta dan Allah to anan ka tsira sauran da kayi ta yanda shari'a ta ce ai menene inna shari'a ta ce ai yanda annabi ya koya kayi haka nan in baka haka nan maka ga ibada ka ta samu matsala an samu matsala a wannan sharadin to wannan su ne abin da ake ce ma wato sharada guda biyu wa'inda sai da su ake zama tsantsanta ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala sai mallin yace wa qad amara Allah ta'ala bil ikhlas fi al qawli wal amal haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da a tsantsanta ibada a gare shi shi kadai fil qawl a cikin fada wal amal da kuma aiki duk abin da zaka fadi ka tsantsanta ibada dan Allah kuma duk aikin da zaka yi ibada ya kasance kayi shi dan shi wa hadhara subhanahu min ar-riya wa ash-shirk kuma Allah madaukakin sarki ya tsoratar dangane da aikata riya yi dan mutane su gani wa shirk da kuma shirka ma'ana abin da yake na Allah ne sai ka gama Allah da wani a cikin shi Allah yayi tsoratarwa daga dangane da wannan sai Allah subhanahu wataala yake cewa illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima. Allah madaukakin sarki yake cewa illa alladhina tabu, sai dai waɗanda suka tuba ga Allah, wa aslahu kuma suka gyara ayyukansu, wa atasamu sannan suka yi wato ruko da igiya wadda take ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suka yi ruko da igiyar Allah, wa akhlasu dinahum lillah sannan suka tsantsanta addinin su ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce fa ulaika ma'al mu'minin, wa innan tabbas in sun yi haka nan suna tare da mu'minai, wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima, kuma da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai baiwa mu'minai lada wanda yake mai girma. Wa qala ta'ala a wani ayat nadaban kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma umiru illa li abudu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai ba amurce su da komai ba, face su bautawa Allah, suna masu tsantsanta addini a gare shi shi kadai, hunafa'a wato suna masu kaucewa barna, shine hunafa kabi Allah sak ta hanyar kauce mu duk wata barna wanda Allah ya hana. Sannan wa yuqimu sala, kuma su tsaye da sallah, wa yu'tu zakka, su ba da zakka. Sai Allah ya ce wa dhalika dinul qayyim, Allah ya ce wannan shine addini mai kakke, kuma mai kakkiyar hanya wadda take kaiwa ga samun nasara a gobe kiyama. Sai malamin ya ce na biyu daga cikin dabi'u na ahlus sunna ko kuma halayensu, tahallihim bis-sabr al-jamil fi sabilillah, sun kasance sun sinfatta subhanallah na kasa wani sun sinfat yare ne ha sin yawa sun sinfanta sinfanta aiwa sifa da yani daga cikin sifofin su sun sinfata da hakuri wanda yake akan tafarkin Allah, wanda wannan yana daga cikin sifofi na bayin Allah. Duk in ka kama hanyar Allah to dole sai an same ka cikin sifofin ka akwai hakuri, saboda duk wanda ya kama hanyar Allah to dole zai ringa ganin abubuwan da ba za su faranta masa ba. Mu dauki Annabi sallallahu alaihi wasallama, kaga shi yafi kowa daraja a cikin bayin Allah ko, amma Annabi da ya ringa yin wa'azi a garin Makka da ƙarshe ko rashin ma kai da garin, ya tahi ta'ifi ji musu wa'azi. Annabi in yayi wa'azi so ne yake al'umma fi sijja aljanna ko, amma aka ga mashi da yara kanana suna jiwon shi kamar an samu mawukaci, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi hakuri. To haka kai ma lokacin da ka kama tafarkin Allah, in dai hanyar Allah ce ta gaskiya to dole sai kai hakuri. Shi yasa yanzu kai in Allah ya maida ka zama malami dole sai kai hakuri, saboda hanyar Allah ka kama za ka ji abinda ba zai faranta maka ba. Wani ma a gaban ka zai gaya maka magana mara daɗi, wani kuma zai kira ka a sallah da niyyar tambaya ce, zai masa sai maka wata tambaya wanda kai in a gaban ka ne bai isa bai ma irin tambaya irin ta izginanci. Duka malamai suna ji irin wannan abu, amma sai su yi hakuri saboda hanyar Allah ka kama. To shine yake cewa su ahlus sunna daga cikin sifofin su akwai sifanta da hakuri wanda yake mai kyau akan tafarkin Allah subhanahu wataala, wa ala ni'amihi allati asbagaha Allahu alaihim zahiran wa batina, sannan kuma suna yin hakuri dangane da ni'imomi wanda Allah subhanahu wataala ya ba su a zahiri da kuma koyi. In Allah ya baka ni'ima to he kai hakuri akan wannan ni'imar da Allah ya baka. Yanzu za ka gani wani inji ne Allah subhanahu wataala zai ba shi damar ya sayi sabo kawai, inji wannan ba wannan ba, amma an aka ware mishi bakin ciki har a gaban shi za a yi ma ba shi tsoron koyi, kaga ya yi hakuri kenan. Allah ne baka, ba kai ka ba kanka ba. To dan me zai annaba ka hakuri? To haka mutane suke dabi'an su ce. To kai kuma sai ka yi hakuri ka maida al'amarin ba komai ba, sai ka hakura Allah ya baka ladan hakuri akan wannan abun. Sannan yake cewa wasabru alal masa'ibi wal balaya allati tahiqu bihim fi hayatid dunya, haka kuma sukan yi hakuri dangane da musibu da irin bala'in da Allah yake jarrabta su da su a cikin rayuwarsu wanda take kewaye da rayuwarsu. Babu yanda za a yi mumini ya yi rayuwa babu jarrabawa a cikinta. To in Allah ya maka jarrabawa a matsayinka na mumini kuma ahlus sunna, to ka ji dabi'un magabata hakuri suke yi dangane da wannan jarrabawa din. Sai su hakura, sun san Allah ne ya jarrabce su, to su ci wannan jarrabawa ta hanyar yin hakuri, sai Allah ya ba su ladan hakurin da suka yi akan jarrabawa. Sai ya ce wasabru an shahawatin nafs, kuma magabatan kwarai daga cikin sifofin su halayen su shine suna hakuri dangane da abin da zuciyarsu take so, wanda kuma wannan sirri ne daga cikin sirrin cin nasara a rayuwa. in dai kana so ka cimma nasara a rayuwarka ta duniya da lahira to ita zuciya a kullun gaya maka take kai ba daidai ba innan nafsa la'amaratun bisu'i illa man rahima rabbi haka Allah yace lalle ita zuciya tana umarnin mutun yayi aiki mara kyau haka zuciya take to in ta maka umarnin kai kuma to kada ka biya ta sai ka taushe ta kai hakuri zuciyarka tana so amma ba naka bane ba to kar kai sata zuciyarka ce ta doka ai ba a ganka ba haka za ta gaya maka to in ka biya ta sai ka doka kaga ka zama barawo saboda ka bi san ranka amma ka gaya mata ke zuciya ina so amma hakuri zan yi saboda ba nawa bane kaga ka saba ma zuciyarka baka biye wa san ranka ba kaga kai biye ma Allah subhanahu wataala baka dauki kayan kowa ba to haka suka kasance suna yin hakuri wa sabri ala ta'atillah kuma suna yin hakuri wajen biyayya ma Allah menene hakuri wajen biyayya ma Allah duk abin da ka san na ibada ne to zaka samu akwai wahala a cikin shi ga dan adam wannan abu yana ba shi wahala duk abin da aka ce na ibada ne yanzu ka duba ga azumi ne za a yi a tsawon shekara da take da watan 12 Allah subhanahu wataala sai ce wata ditak shine za a bi azumi amma dan adam in yi wannan azumin daga an fara in ya fara maka jaji abin sai ya baka mamaki shi da yayi tsawon wata 11 yana ta ci yana sha ya wuni yana shan shayi wai yanzu an ce wata 1 kai ya ci kai ya sha kuma shi ma ba ta aka yi ba duka watan bai ya ci aka ce eh bari har magriba ta yi sai ya ci abinci shi amma duk da wannan dan adam zai kama maka jaji malam to kaji saboda rashin hakuri irin na dan adam sallah ce zai tafi rajuma yaje masallaci amma in liman ya dan dora minti 3 na 4 ba sai kaji daga an tashi kai wannan limamin shi yana inuwa ya bar mu a rana wallahi dai ban na ƙara zawo kaga dan adam ya nuna gajiyawa da rashin hakuri dan gane da biyayyan Allah lokacin da kaje sallah kashi 4 ba biyayya ce ga Allah da'a ce to kai hakuri akan abin da ka samu a ciki akwai wahala an sani akwai rana to amma in kai hakuri sai ka samu ladan hakurinka kuma ga ladan ibadarka wannan shine hali na magabatan kwari sai ci kuma wasabru ala mashaqid da'wati ila Allah ta'ala da kuma hakuri dangane da wahal halin da suke cikin kira zuwa ga Allah wannan kuma duk wanda yake kira zuwa ga Allah a zo abauta ma Allah a kyautata ibada abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai yayi hakuri wannan hanyar da kama akwai wahala gare ta ji za ka gani daga cikin in mutum yana yin wa'azi za ka gani wata rana yana shan zagi wata rana har kashi ma yake sha saboda akwai wahala hanyar annabawa ce kama to in ka duba annabawan ai su ma ba banza ba suka yi da'awa su duk annabin da ka gani musamman manzanni inda ake turawa su yi kira zuwa ga Allah za ka gani sun sha wahala annabi Ibrahim cikin wuta aka jiwa shi gaba daya duka mun kiranta Allah subhanahu wataala mai da wutar ta kasance aminci a gare shi amma wai su sun yi haka ne da niyyar doya shi ma annabi Musa lokacin da Allah ya tube shi mutane aka ringa yankawa da ransu jarirai wahala ce wadda manzanni suke fuskanta annabi Isa alaihi salam mutanen shi dokan shi ma suka yi suka kashe shi suka mai gicciye aka mishi gicciye ko su a tunanin su shine Allah ya tsiratar da shi suka gicce wanda ba shi ba annabi Nuh alaihi salam jama'a shekara 1,050 yayi wannan tawazi ce shekara 950 yana tawazi amma da ƙarshe fa ma amana ma'ahu illa qalil wanda suka yi imani ko mutum 50 musu kai ba kai yanzu kamar yanzu kai kana malami a ce ka to wata unguwa kai wa'azi shekara 10 a cikin shekara 10 a ce ko mutum 5 basu zo suka shura abin da kake wadi ya kake gani mutum yayi zuciya ce ya bari to shi shekara 950 yayi kadan ne suka yi imani wa'annan wasu ne annabawan da ake bani to in annabawan Allah manzanni ko mu zababbu daga cikin manzannin sun fuskanci wannan wahala to kai aka rama kallahu da an goka an ga mai magana zaka ji ciwo ai ba wani ciwo bane hanya annabawa ka kamo dole ka sha hakuri dan saboda zaka gani abubuwa wanda ba za su faranta maka ba akan wannan tafarki to dole ya an yi hakuri sai ce wal jihadi fi sabilihi kuma akwai hakuri dangane da jihadi wajen daukaka karamar Allah domin in mutun ya tayi yaki wajen daukaka karamar Allah ko ya kashe ni ko a kashe shi to kaga sai yayi hakuri wa ma yaqafu bihi min mata'ib wa alam da duk abubuwan da suke kewaye da jihadi na wahalhalu wa alam da kuma radadi a ciki saboda a cikin jihadi ne zaka tayi a yanka maka wuya a yanka maka hannu a yanka maka kawa kuma ka ci gaba da yakin akwai radadi na ciwo amma zaka ci gaba a gaban ka za a kashe dan uwanka musulmi tare kuke da shi amma ba za ka tsaya ba ka ce wani wani bari in kai ka likita saboda in ka tsaya kai maka shi kaza dole ka bar shi a kwance ka cigaba da yaki yaki yake da wannan abuwa irin yaki ne dokar ma Allah to he aka ce magabata sunan sukan yi hakuri dangane da wannan tad'ufu an hamiha safwatur rijal irin ababan da manya manya jigajigai daga cikin mazaje sukan kasa hakuri amma ahli sunna suna jurewa dangane da wannan abu illa man rahimallah sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya yi kan shi shine kadai zaka ga ya samu juriya dangane da wannan to amma akan samu ahli sunna wal jamaa sukan kwatanta wajen yin hakuri dangane da wannan abubuwa sai malam yace wa innahum ya'lamuna anna sabra fi sabilillahi ta'ala min sifatil anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam kuma su ahli sunna magabata sun san da cewa yin hakuri dan Allah akan tafarkin Allah yana daga cikin siffar annabawa da manzanni kaga yanzu muka faɗi abinda annabawa suka fuskanta na wahalhalu ko amma hakuri suka yi to kaga kenan siffa ce ta annabawa yin hakuri wa madari najahi da'watin fi tablighi risalati Allah ta'ala wa shar'ihi wa amrihi wa hukmihi kuma wannan hakurin shine wato hanya ko kuma wato wani tafarki guda ɗaya wanda akan shi ne isar da sakon Allah yake wa shar'ihi da kuma shari'an Allah wa amri da umarni Allah wa hukumi da hukuncin shi babu yanda za a isar da shari'an Allah da hukuncin Allah da kuma wato umarnin Allah ba tare da an yi hakuri ba shi yasa duk in ka gani malami yana yin wa'azi yana wada ne wa'azi in dai bai yi hakuri ba za ka gani to gaskiya za a samu matsala da shi da mutane da karshe kuma abin da yake so ya isa in bai isar da shi yanzu in ka ce malami ne kai duk abin da aka yi ma sai ka mai da magana to kaga zaka kullun kana wada da mutane kuma da karshe zaka a maimakon ka zo ka ringa mutane wa'azin kullun in ka zauna za ka gani mai da martani ne kake wancan malamin ya gaya magana kai ka kasa hakuri to jira kake ranar wa'azin ka ta zo in ka zauna sai ka hayo kan shi gaba daya kuma in ka lura a wanga zamanin da muke ciki kusan ana samu irin wannan diyawa a wajen wasu daga cikin malamai a maimakon su zama su karantar da al'umma abinda Allah ya ce annabi ya ce a zaka samu ai wana malam wani yayi magana ya ce kaza kaza to kai malam wani ai muna da labarin ka kai kaza kai kaza daga karshe ma a maimakon a ringa rabbi na ilimi sai a koma ana cin mutuncin juna to kaga rashin hakuri shi yake jayo wannan abubuwa to ahli sunnah jama'a su ba haka suke ba sukan yi hakuri dangane da wannan sai ce wa ya'lamuna annahu daruratun lazimatun lil abdi yubaligha amalu kuma su ahli sunnah suna sanar da cewa shi hakuri wani abu ne wanda yake ya zama dole sai da shi in mutum yana so ya cimma muradin shi na rayuwa duk abin da kake so ka cimma shi a rayuwarka koma menene to ana bukatan hakuri cikin shi ba wai sai al'amarin addini ba kadai ko menene yanzu alal misali a ce mutum yana cikin kasar wannan ya yi da karatu ya yi jami'a ya samu diploma ya wata kila ma da master gare shi guda biyu da ta ɗaya da ta biyu sai ya hoto ya yi shekara ɗaya yana shumi biyu uku hudu kullum ana ta neman aiki amma an gagara samu daga ƙarshe ka gani in ya kasa hakuri sai ya ce kan yi wannan abin ya ɓata mana rai ni daga yanzu ma na gaji na wasa ya zuciya ya kasa yin hakuri watakila da za a bincika kuma kaɗan ya rage ya isa zuwa ga abin da yake so da ya ci gaba da yin hakuri da watakila ya samu abin da yake so sai ga hakurin nashi da zai yi sai ya gani wata rana ya cimma abin da yake so kuma inda zaka binciki rayuwa inda Allah subhanahu wataala ya sa rayuwarsa ta cimma nasara in suna baka tarihi zaka yi mamakin wahalar da suka sha in ka ga wani ya samu kuɗi ya zama babban mai kuɗi da Allah wata rana in kana da dama ka je ka zauna da shi ba ɗan tarihin shi kaɗan kai zaka ji yana gaya maka irin gwagwarmayar rayuwar da yi da hakuri kuma da yi har Allah ya kai shi wannan lokacin to kaga kenan duk abin da mutum yake so ya cimma to ana bukatar hakuri a cikin wannan abu watan jah maqasidu in yi hakuri da kace duka abin da yake so da gurirkan shi sai ya samu ya cimma nasara a cikin su li'annahum yashuduna jannatan na'im domin su ahli suna babban abin da suke guri a cikin rayuwar su shine su samu aljanna wadda take ta ni'ima wa hiya silatullahi al-ghaliya ita kuma aljanna ita ce wato abin da yake na ubangiji mai tsada ita ce abin da Allah subhanahu wa ta'ala gare shi mafi tsada aljanna to su kuma so suke samu wannan aljanna falabudda laha min thaman to ita kuma aljanna aka ce ita ce abin da yafi tsada a wajen Allah kana ga za a same ta a banza ba zai ba a same ta a banza yanzu ko a nan duniya me komai tsada daga zinariya sai mai oh amma to ka duba gani da banza ake samu mai ko zinariya ba gani ba samun su da banza yanzu anan kasai a cikin kasan Niger Allah ya mana arzikin mai tun asali tun fil azal Allah ya arzikin a can kalkashin kasa amma sai yau shi aka gano shi wannan shi ne aka wudde shi 2011 aka fara wudde shi 2011 a daidai lokacin da duniya ta yi nisan da ba tsammani wai mu yi a lokacin da mu gano wai a ce mu rayuwar kakanninmu da suka yi tarayyawa su ba san ma da wani mai a cikin kasai sun mutu he yanzu mu a lokacin mu aka gano akwai mai to da aka gano wasu irin kudade aka zuba wajen hudo shi ina tunanin har yanzu ba ido biyan kudin hudo shi ba ko tunda su wanda suka hudo ma an yi yayyeniya ne da su zasu hudda shi tsawon shekaru kaza in shekarun sun kai to shikenan yanzu ya zama namu har yanzu bai zama namu ba ba mu ido biya ba zaka gane da cewa tunda abu ne mai tsada to kaga gurin samun shi mai an sha wahala to yaya kuma kake tunanin aljanna za ta zama to da sauki yayi ba za ta zama to da sauki ba dole sai kai hakuri dangane da abubuwan da Allah ya ce kalkai ka hakura ka ki saboda aljanna kake so ya baka sai ki cewa faman safara zafara saboda haka duk wanda ya hakuri to zai samu babbar rabo kuma haka kaida take Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Qur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah yake cewa ya ku inda kuka yi imani da Allah isbiru ku yi hakuri kaga kai tsaye Allah ya ce masu imani ku yi hakuri yace wasabiru kuma ku jure matuka ga yin hakuri in kun yi hakurin kuma sai kun jure ma yin hakuri shi kan shakurin sai an jure sai Allah ya ce warabitu kuma ku tsare iyakokin kasa kada wani ya shigo ya cutar da ku wattaqullaha la'allakum tuflihun kuma ku ji tsoron Allah subhanahu wataala tabbas in kun yi haka nan za ku kasance cikin waɗanda suke masu rabauta a wata ayata daban Allah subhanahu wataala yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tasta'jil lahum ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kamar yanda ulul azmi min ar-rusuli suka yi ulul azmi min ar-rusul sune waɗanda suka fi kowa shan wahala daga cikin manzanni wala tasta'jil lahum kuma kada kai musu gaggawa su ne ne ulul azmi sune da zamuka faɗe su annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi guda biyu a qur'ani da suka jero su waɗannan ulul azmi aya ta farko tana cikin suratul ahzab wa idh akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam واخذنا وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا اتكين ايه تبي تنا cikin suratul shura innaki tashara alakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi to kaji wa inna sunni ulul azmi sun fi kowa shan wahala cikin manzalin da Allah ya aiko kuma ai dukan mu ambaci irin wahalar da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to kai hakuri irin nasu kaga annabi ne yake ba hakuri yayi hakuri irin nasu idan har Allah zai ce wa annabi yayi hakuri saboda wahala to kai kai mu kenan me ya kamata a ce mana kaga kenan mu ne aulada bi hakuri ma sannan a wata aya ta daban Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin Allah yake ya ku inda kuka yi imani da Allah ista'inu bis sabri ku nemi taimako ta hanyar hakuri wassala da yin sallah ku yi hakuri ku yi sallah sai ku nemi taimakon Allah ta hanyar wa'annan ababan guda biyu Allah yake cewa inna Allaha ma'as sabirin kuma lalle Allah subhanahu wataala yana tare da masu hakuri kaji in kai hakuri ba kai dai bane ba Allah yana tare da kai duk lokacin da kai hakuri to ka sa a ranka da cewa wannan hakurin da kai ba wani abu bane ba wanda kai za a bari kai kadai da shi a'a Allah subhanahu wataala zai kasance tare da kai a lokacin da kai wannan hakurin sai malai yake cewa ta'zimuhum li hurmatillahi ta'ala yana daga cikin wato halayen magabatan ƙwarai ahlus sunna wal jama'a suna girmama alhurma ta Allah madaukakin sarki duk abin da aka ce wanga abin na Allah ne to suna girmama shi suna bashi matsayi babba wa ghiratuhum idan tuhikat hurumatuhum sannan kuma suna nuna kishi a duk lokacin da aka keta alhurman Allah subhanahu wataala menene nuna kishi kaga an keta alhurman Allah sai ka nuna ba daidai bane ba ranka ya bace amma kaga abun mamaki yanzu zaka gani wani an keta alhurmar Allah a gaban shi wata kila ma a maimakon ya nuna bacin rai ran shi bace zai ga yayi dariya shi abun ya mai da shi makayin dariya kuma haka muke yi a yau yanzu a yau da mutane suka mai da comedy kayan banza kowa comedy yake yi zaka gani wani yana comedy hatta a cikin sallah yayi comedy ita kuma sallah ibada ce kaga aka yi comedy da sallah an keta alhurmar ubangiji amma an ka kalla sai ka kai dariya a mai koran kai bace hatta a cikin wannan ramadan din wannan ramadan din naga wani comedy da yake da sallar tarawih ma ta zama kayan comedy kaga wani zai shiga masallaci ya shigo ana sallar tarawih wai kahin ya shiga sai ga yana mammotsa jiki yana jijjuya hannaye da kafawa irin yadda ƴan ballo suke yin za su shiga hilin ballo wai tun da dai yanzu tarawih ce kenan bare dan mammotsa jiki za dan shiga dan kamar yana nuna cewa wai yanzu motsa jiki ne zai yi shi kuma wata Allah zai yanzu sallah motsa jiki ce aka fige ta kenan amma sai gani wani yini yana dariya haka yana tura ma wani zo ga wani Ronaldo haka sai ga kaga wannan ba daidai bane alhurmar Allah aka keta a matsayin ka na musulmi kamata yayi ka nuna kishi na ubangiji ka nuna ba ai ba daidai ranka ya bace sannan wa muhabbatuhum li hukmillahi ta'ala ahlus sunna suna san hukuncin Allah madaukakin sarki duk abinda Allah ya hukunta to san shi suke Allah ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma da barawo da barauniya a yanke musu hannu to ka nuna kana san wannan hukuncin na Allah Allah ya kuwa tausayi amma ya ce a yanke musu hannu amma sai ga wani yayi ya shago kunshi amma lulati haka ha na sai ne fa imin sai inimin wai shi kamar yana yanzu ne wannan abun babu tausayi a ce kai yanzu kai dan adam ne zai gwada ma Allah tausayi kaga wannan bai yarda da hukuncin Allah kenan ba Allah ya ce a cire musu hannu shi ya ce a wannan ba daidai bane yana sha da ubangiji ahlus sunna ba su yin wannan abu Allah ubangiji ya yara mana imani sai ce wa nusratuhum li dinihi wa sharihi kuma su ahlus sunna magabata suna ba da taimakon su dangane da addinin Allah da shari'ar Allah duk inda aka ce addinin Allah ne da shari'ar Allah to za su ba da taimako gudunmuwar su da dukiyar su da kuma lahiyar su sai abin da ya ture mu buzu ne za su ba da gudunmuwa wajen kariya ga addinin Allah da kuma shari'ar Allah wa taslimuhum tammu li shar'ihi al-hakim alladhi fi kulli saghiratin wa kabira kuma duk wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya aje a matsayin shari'a to suna mai kauya cikakkiyar mai kauya cikin kowanne dan karamin abu ko babba Allah ya ce a bar shan giya shikenan sun kare babu su babu giya har su bar duniya saboda Allah ne ya hana Allah ya ce a bar caca ba za su iya su yi caca ba har su bar duniya me yasa saboda Allah ya hana wannan shine at-taslimu tam kamar kauya dangane da abin da Allah ya shari'anta wa kasratu ta'zimihim li hurmatil muslimin sannan kuma suna yawan girmama alhurman musulmai ƴan uwansu menene girmama alhurman musulmi shine kada ka yarda a ce ka tsaya a cikin mutuncin wani musulmi ɗan uwanka kada ka dauki alhakin shi kuma kada ka zalunce shi in kai haka shine ka kiyaye alaƙar da take tsakaninka da musulmi ɗan uwanka kuma shine ka kiyaye alhurman musulmi ɗan uwanka amma kaga a yau mutane kullun kokarin da suke suci mutuncin wasu ba ma a boye ba wai a zahiri ƴan uwansu ne kuma musulmi amma kokari suke suci mutuncin su wa muhabbatul khair lahum ahlus sunna suna san alkhairi ga ƴan uwansu musulmai wanga musulmi da wanga eh to duk yanda za a yi a zuciyarka ka bari zuciyarka ta ringa so mishi alkhairi shine kai wato kamanceceniya da magabatan kwarai amma lokacin da ka ji zuciyarka batta so wannan dan uwan naka musulmi wani alkhairi ya same shi to lalle ka saba layi magabatan kwarai Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin Qur'ani wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Allah subhanahu wataala yake cewa duk wanda ya girmama guraren ibadu na Allah subhanahu wa ta'ala to lalle wannan kin yana daga cikin wato takawa wadda take ta zukata duk guri hatta da guri sha'air Allah gurin da aka ce guri ne na Allah guri ne wanda yake na ibada ga Allah to irin wannan gurin ya cancanta a girmama shi kamar masallaci misali kaga masallaci gurin bauta Allah ne to ya zama cikin sha'airillah ya zama wajibi a kanka kai musulmi ka girmama wannan waje menene girman masallaci, ka san in ka shigo masallaci menene zaka yi, menene ba zaka yi ba. Amma abin mamaki, an wayi gari a yau mutane suka shiga masallaci a cikin masallacin ma suke TikTok, wani a cikin masallacin za su yi da wani su ci naman shi da shi da wani. Kaga wannan duka ba a girmama alhurma ta Allah subhanahu wata'ala, ba a girmama guraren ibada na Allah ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni, wanda ahlus sunna su haka suka kasance suna yi. Sai malam yace li'annahum yakhshawna Allah ta'ala wahdahu, suna yin haka ne dan saboda suna tsoron Allah shi kadai. Wala yakhafuna ahadan siwahu, kuma ba sa tsoron wani in ba Allah ba. Wala ta'khudhuhum ra'fatun fi iqamati hududillah azza wa jalla, wai lokacin da zasu tsaye da hukuncin Allah wani dan dar bai samu su a cikin zukatansu. Kamar yanzu a ce ga wani nan yayi sata za a cire mai hannu, wai sai ka zo cire mai hannun sai ka dan karkarwa kana su magabata dan dar ma bai dar sanuwa akan su. Me yasa? Saboda hukuncin Allah ne zasu zartar, haka kuma shari'a ta tanada. Wa annahum sadiquna ma Allah ta'ala fi ahdihim li nusratid din, kuma su ai gaskiya gare su cikin wato alƙawarin da suka ma Allah na bada taimako ga addinin Allah. Wannan alƙawarin da suka yi alƙawari ne na gaskiya, saboda haka suna taimakon addinin Allah qawlan wa amalan, a fada cikin abin da yake na furuci na halshe, wa amalan haka kuma a cikin abin da yake na aiki wanda gabobi suke aikatawa. Wa min a'zami sifatihim, yana daga cikin manya-manyan siffofin ahlus sunna dabi'unsu halayensu, annahum يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة قوية. سنا سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سويا ودتك ميكرهن غسكي لا تعدلها محبة أحد غيره كائنا من كان. سويا دسكي ما النبي بعديدي تكي بعد سويا دسكي ما ونكوما ونينش سن دسكي ما النبي سما يكي دنكوا ونسوني أهل السنة. daga lokacin da kaji kai kana son annabi kuma kana son matarka, amma kuma da aka laluba sai aka samu san da kake yawa matarka ya hin annabi, to gaskiya imanin ka ya tashi aiki. Saboda hadisin da zan makaranta yanzu, hadisi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Annabi yake cewa ɗayan ku ba zai yi imani ba, ma'ana imanin shi ba zai cika ba har sai na kasance ni annabi Muhammad a habba ilayhi, na fi soyuwa a cikin zuciyar shi, ya fi so na min waladihi akan ɗiyan shi, wa walidihi akan mahaifan shi, wan nasi ajma'in kai akan dukkan mutane baki ɗaya. Kaga dai ƙarshen soyayya dai babu kamar soyayyar ɗa da uba da ɗa da mahaifi ko. Amma annabi ya ce in kana son ɗanka ko babanka sama da ni, imaninka bai cika ba. Dole ne su daga Allah sai annabi sannan sauran su biyo baya, haka tsarin yake. In ka ji wa'innan a cikin ranka kana son wani sama da su, to imaninka ba cikakken imani ba ne. To haka ahlus sunna magabata suka kasance suna nuna soyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita kuma soyayya ana gane alamanta ta hanyar me? Ta hanyar biyayya. Kamar yadda mawaƙi ke cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, shi wanda yake soyayya to ai mai biyayya ne ga wanda yake so. To kaga kenan in kace kana son annabi, ina zamu gani wajen biyayya ka gare shi? Shin da yace kal ayi kaza ka ki yi ko kuma yi kai? A annabi yace kal ayi, kuma kai ka je kai, kuma yanzu ka zo kana ce mana ahmu ne masoyayya annabi, ƙarya kake, aikin ka ya ƙaryata ka. Da a ce kana son shi da yace kal ayi da ba za ka yi ba, mutum nawa ne yake sa kayan shi zai huto? Mata shi ta ce a wallahi ba za ka huta ba, yace to ranke ne na wasa. Me yasa ya wasa? Eh, matar shi ce saboda yana son ta. To kuma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan abu, kuma kai ka je ka aikata abin, sannan ka zo ka ringa kuma baki kana son shi? Ba gaskiya ba ne ba, babu gaskiya a cikin abin. Sannan malam yake cewa as-sa'yu ala tarki an-nifaq, daga cikin ɗabi'u na magabatan ƙwarai suna ƙoƙari matuƙa wajen barin munafunci, ba sa yarda su haɗa hanya da munafunci. Bi haythu tatasawa sariratuhum alaniyatuhum fil khair, domin da abin da yake koye nasu da wanda yake bayyane nasu daidai wa daidai suke cikin alkhairi. ba sa koyi wani abu su bayyana wani abu wannan alama ce kuma ta alamomin munafikai su koyi wani abu su bayyana wani ba su ahlus sunna magabata yanda zai maka magana a koyi a bayyane to a koyi ma cikin zuciyar shi haka amma kaga yanzu musulmai sun lalace ko sai mutun ya zai maka hirarin rimi a zahiri ga ka gusa shine zai fara zai fara zai ga maka magana kaga wannan yazo da huska biki yazo da alama ta munafikai to ahlus sunna ba haka suke ba sai kokari su nisanta da munafiki da munafunci sai ce wa taqlilu a'malihim fi uyunihim min haythu kasbuhum laha sannan kuma suna kokarin rage darajar ayyukan su ta yanda suka same su yanzu akwai wanda zai sha wahala yayi abu in dai yi wahala to in yau sai ya ringa ga muku irin wahalar da yayi a cikin wannan aiki to su kuma ba haka bane ba in suka yi ayyuka duk wahalar da suka yi to kokari suke su boye ko kuma su nuna kai wannan ai ba wata wahala bace diddan ma kakka ji a ranka wai wannan sai sha wahala ko kuma wani abu ka je ka yabe su akan wannan abu to wannan abin ne ba sa su wa taqdim a'mal al-akhirati da'iman ala a'mal ad-dunya sannan kuma suna gabatar da ayyukan lahira akan ayyukan su na duniya wannan mu kuma a yau rayuwar mu juya ce muke mu yanzu ayyukan duniya muke gabatarwa akan na lahira sai ga mutun ya ce to bar dai mu danyi daga baya mun tuba Allah gafurur rahim a su ayyukan lahira sune gaba akan ayyukan duniya shi yasa zaka sani ana rawaito kissa ta magabatan kware zaka gani wani ya hakura da duka duniya da abin da yake cikin ta saboda wani aiki guda ɗaya wanda zai kai shi ya sada shi da Allah saboda su sun dauki lahira ita ce horko ita ce priority kin su kai su zo su aikata wani abu sannan na gaba daga cikin halayen magabata na kware malam yace riqqatu qulubihim suna da taushin zuciya su tafshi gare ta aka ce tafshin zuciya kuma a tunda zuciya ai ba ganin da ake magaranta na a taba aje akwai tauri ko akwai taushi yanzu a gane tafshin zuciya shine ta hanyar dabi'u in an wada abin Allah ya saki shine a gaba yace wa kasratu bukaihim ala tafridin fi yaqillahi tabaaraka wa ta'ala zaka ga suna yawan yin kuka a duk lokacin da suka yi sakaki wajen kiyaye haƙin Allah mu yanzu nan kai mutai kuka to gidan shi ya kama da wuta ko shagon shago ne ko ai ta ma shagon ya hakuri ba ne na ku kusan ba abin da na gani na mutu na lalace a su in ga sun yi kuka to wani abu ne cikin haƙin Allah suka yi sakaki da shi to saboda sun san sun yi ba daidai ba sai ya ga zuciyar su tana hutar da wato kuka kwalla tana zubowa daga cikin idanuwansu me yasa suke zubda hawaye la Allah Allah ya yarhamhu wataƙila in suka zubi da hawayen Allah zai tausaya musu sai ya ji kansu wa yaghfir lahum kuma ya gafarta musu wa yatajawazu an sayyi'ati kuma ya yafe musu wannan kurakuran da suke to ka gani wannan yana daga cikin dabi'un da suke nuna wannan mutumin ya sifanta da sifofi magabatan kwarai ya kasance zuciyar shi tana da saukin kuka cikin musamman lokacin da ya sa amma Allah ya yi ba daidai ba ya gane yayi ba daidai bai tuba ma Allah lokacin da kake daga hannu kana neman gafaran Allah ka zubi da hawaye ka nuna kai ba daidai ba kai da kanka zuciya ka tace maka ba daidai kai ba saboda kana tsoron azaban Allah sannan daga cikin sifofin su halayen su malai yace kasratul i'tibar wal buka bi amril maut suna yawan yin kuka da mai da hankali dangane da al'amarin mutuwa yana sa su kuka yanzu ni akwai abun mawaki ma kamar a ce yanzu mutun kaga ya shigo cikin makwantai ana binnar wani an zo za a binne wani ba Allah ya rasu kewaye yake da kaburbura ko ina kabari ne gaban shi gabas yamma amma sai ka jado ki sallan shi yana kira da Allah bahun na a samu a sarke shi ka san kayan ne da tsada suke yanzu dai kara ka zahir ba shi ta kasuwancin shi yake ma a daidai lokacin da ake binne wani wanda annabi yace ala fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah ku ziyarci kaburbura makwantai saboda in kun yi zata tuna muku lahira wata ran ku ne amma kai yanzu ga kana tsamo tsamacin kawai ga mutai na afalin al'amarin shi na duniya kaga wanga yana maka zuciyar shi a nesa take ba anan ba zuciyar shi take shi to su sibobin su shine al'amarin mutuwa yana sanya su kuka wal ihtimami bihi khususan ila izara au janazata kuma suna ba da muhimmanci ga al'amarin mutuwa musamman in sun ga janaza lokacin da aka zo za a yi jana'izar wani wani ya mutu ko an wuce da gawa sai ka yi ce sai tayar ras saboda sun tuno ashe mu duk wahalar da muke nan ne wata rana makomo duka wannan kai ka wanda muke muna ta wahala kana ta kai ka ranar tana buwan ka kar ka dage sai ka daga karshe wannan ne makomo to in ka tuno wannan abin dole in dai akwai imani a cikin su daga sai ka jiras abin ya ratsa ka au tadhakkarul maut wa sakaratihi ko kuma su yi kuka a lokacin da suka tuno mutuwa da kuma irin wato sakarat magagin da yake cikin ta saboda mutuwa akwai magagi a ciki inda zaka gani yanda mutane suke mutuwa a gaban ka da zaka yi mamaki da irin wahalar da take cikin ta akwai wahala a wajen fitar rai wanda ya tuno wahalar fitar rai to wannan abin zai isa shi kuka saboda ya san wata ran da azo kan shi layi wasu al-hatima kuma suna yin kuka a lokacin da suka tuno mummunan ƙarshe wanda a kullun mutum ya ringa addu'a Allah ya raba shi da mummunan ƙarshe in mutum ya mummunan ƙarshe ƙarshen shi bai yi kyau ba ke ba mushi fatan cewa zai samu rahama Allah ba a sa ran samu rahama Allah ga wanda ya mummunan ƙarshe Allah karim sai ce hatta tuzalzala qulubuhum wa inna abubuwan ne suke tunawa sai ka gani zukatansu suna girgiza kankace menene sai kaga hawaye yana fitowa daga cikin idanunsu sai malam yace ziyadatun fi tawadu'i daga cikin dabi'u da halaye na magabatan kwarai suna da ƙari a cikin kaskantar da kai zaka same su masu kaskantar da kai menene kaskantar da kai kamar da kanka kai ba kowa bane ba kamar da kanka kai ba kowa bane كلما ترقى احدهم في درجات القرب من الله تبارك وتعالى duk lokacin da kaga ɗaya daga cikin su ya kai matsayi na kusanci ga Allah to sai kaga ya kaskantar da kanshi bayya so a gane shi mutunan kirki ne wali ne ya kai daraja ta wali babban malami ne ya kai girma a malumta to sai kaga shi yana kaskantar da kanshi bayya ma so a ringa ce mishi malam din to kankantar da kai kenan amma kagan mu yanzu zamanin mu duka abin ba kai ke ba ko in mutun ya kai babban matsayi na malumta ko na walitaka za ka gani to gaisawa da shi ma ba kowa ba yake samun damai baka isa bai baka hannu salamu alaikum sai dai kai in ka gan shi ka tsugunna daga can ka ce assalamu alaikum sai ya ce a barka wai me yasa wai shi babban malami ne ba da kowa ba yake gaisa kaga anan babu kaskantar da kai annabi sahal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja duk duniya amma gaisawa yake da sabon shi talakawa kuma kawai kai da yanzu ka zama malami kace ba za ka gaisa da kowa kai koyi da shi kenan ba daidai bane su kaskantar da kansu suke yi sahabbai magabatan kwarai waɗanda suke ahlus sunna wal jamaa sannan daga cikin dabi'unsu da halayensu yace kathratu tawbati wan nadam suna yawan tuba kuma suna yawan yin nadama in suka yi ba daidai ba yanzu kaga mutun zai aikata zunubi ya san zunubi ne fa ya aikata amma ba zai je tuba ba haka zai je kwancin shi kawai haka zai je ya kwanta ba tare da ya daga hannu ba ya nemi gafarar Allah duk da ya san ya saba ma Allah din to su ba haka suke ba suna yawan tuba ga da dama dangane da aikin da suka yi wanda ba na kware ba wal istighfari laylan wa nahara kuma suna yawan istighfari dare da rana kullun cikin istighfari suke Allah mun tuba Allah gafarta mana astaghfirullah wa atubu ilayh wanda akwai hadisi ingantacce na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sai yayi istighfari akalla so 100 a wuni shi wa Annabi bashi da laifi a wajen Allah amma kullun sai astaghfirullah wa tubu ilayhi so 100 to da ni da kai kuma da muke yin laifi laifin marice daban na sahe daban na dare daban haka muke mu go to sanan muke yin istighfari in Annabi da bai da laifi yayi so 100 mu sanan ya kamata a ce mai kaga ya la kallaci ce mun yi kamar su 70 ko to ka gani amma yake samun wani har rana ta hutu har ta fada ko astaghfirullah dai ma bai ba al'umman mu ta yau kenan magabatan kwarai ba haka suke ba suna yin istighfari dare da wuni li shuhudihim ala anfusihim annahum la yaslamuna min adh-dhanb hatta fi ta'atihim wa ibadatihim saboda suna ji a ransu cewa su ba za su kubuta daga aikata zunubi ba haka ne a ransu duk inda suke su a tsammanin su kawai zunubi suke kai hatta cikin aikin da suke na ibada suna tsoro a ce cikin ibadar ta su ma sun yi wani zunubi amma da daga mutun yayi sallah har ya wato yana fadi yana takama daga ina mutun na wallahi daga masallacin ki waga ma amsa mata kana baka dakat ba amsa ba amsa Allahu a'lam kaga fadi ba naka bane ba to su ibada zasu amma tsoro suke ka aje a cikin ibadan ma akwai wani zulumi shi ne suke wuni cikin istighfari Allah mutu Allah gafarta mana sai ki cewa fa yastaghfiruna min naqsihim fiya suna neman Allah ya gafarta musu ka aje cikin ibada sun yi wani nakasu basu yi ba daidai sallah ce ka aje cikin ruku'i basu ba ruku'i cikakken ruku'i kaga mu kai ba ruku'i cikakke sallah ka ta samu nakasu ko to in suka wuce su ce Allah mutu Allah gafarta mana ah yanzu kai azumi to kaje a cikin azumin naka kaje ka wado ta magana wanda ba daidai ba sai kace astaghfirullah to Allah na tuba Allah gafarta mana wai hatta da cikin ibada da kake wa kana iya sa'a ma Allah sai to kaga kenan in a cikin ibada za a sa'a ma Allah kenan a wajen ibada ha nan ne mafi aula shi sa kenan mutun ya kamata ya dage da yin istighfari a kowane lokaci cikin wuni shi da kuma sahiya sai yake cewa muraqabatillahi ta'ala fiha kuma suna yawan kulawa da cewa Allah yana kallon su cikin abin da suke aikatawa wa adamul ujub bi shay'in min amalihim kuma bisa jiji da kai cikin wani abu na aikin su da suka yi kamar kai wani aiki na ibada kuma ka zo ka ringa ma mutane jiji da kai kana nuna musu kuku ne kaga mutun ya zo na cewa daggarin wannan babu malamin da ya isa mu wadi magana ya tada to kaiwa kaga wannan jiji da kai in dai har ka yarda da cewa dai akwai malama a garin to ina tunanin bai kamata kai jiji da kai ko ga mutun yana zauwa yayi aiki na ibada kamar kyauta ce yayi a wajen musabaka misali kaga ai lada yake nema go sai ka ji yazo yana wadi ha ai mu kyautar da muka wada musabaka duk garin nan har yanzu ban shi wanda ya bada tawa kaga yayi jiji da kai kamar yana so ya ce ba a isa ba a kawo sa a aikin lada ke shi kuma bai sani ba aikin lada wataƙila ma ba a musa ba to shi ne ke cewa su bisa yin jiji da kai cikin aikin alkhairi wa karahiyatuhum lishuhra kuma magabatan kware ba sa son shahara sun ki jinin shahara mene ne shahara ka ringa yaɗa kanka kai wato dole sai kowa ya san wane ne kai in ka zo ma inda mutane ba su san ka ba in kun gaisa assalamu alaikum in ka ga alamu wannan mai gane sai ka ce a ba gane ne ko wallahi ni ne babban malami a damagara kai so kake dole sai an gano wane ne kaga wannan shuhura ce neman shuhura to magabatan kwarai nisan ta suke dona ba sa su zubin yana kansu yanzu malamai nawa ne wa'inda aka yi su manya-manyan malamai ne Allah ya ba su ilimi amma ba wanda ya san su kai wallahi yanzu haka a nan da magarin da muke ciki akwai malamai suna nan da yawa Allah ya musu ilimin da ba a taɓa tsammani ba suna nan suna rayuwa da magarin ɗin wannan ba wanda ma ya san su to ka gani ba su shahara ba amma ba su da ilimi ba malamai ne ba malamai ne suna da ilimi kuma ba su zo ba suka ce mu ne malamai wanda muke karanta da wani manya-manyan malaman da muke gani shahararru ne a garin kowa ya san su ai suna da malamai ko to waye taɓa tambayar kan shi wai shi wannan malamin da muke gani ba malami ne waye malamin shi ko daga sama aka mai ilimin aka sabu kuma shi wahayin ilimin a'a yana da malamin da ya karanta ina malaman su suke kaga su sun shahara amma malaman nasu me ba su shahara ba kuma wataƙila malaman nasu da ransu suna nan a da magarancin wannan amma ba wanda ya san su kuma suna nan suna rayuwar su lahiya lau ba su zo ba suka ce a kirawo yan gidan talabijin da yan gidan radio to ni ne malam wane ina rayuwa a guri kaza amma malam wane da kuke gani kuna ganin shi a garin wannan ai ni ne malamin shi bai isa bai karatu ya zo na koya min babu malamin da ya taɓa yin wannan abu wannan ita ce ɗabi'a ta magabatan ƙwari dangane da shuhura ba sa so su shahara a san su ba aikin su bane wannan bal yarawna naqsa wal qusura fi ta'atihim su kullun gani suke yi a cikin abin da suke na biyayya ga Allah ma ba su yi shi ba daidai yanda ya kamata sallar da suke yi ba su yi ta ba daidai gani suke yi sallar su ba cikakkiya ba ce fata suke Allah ya yi masa daya amsa a hakana a jawalwalan fadlan an sayyati ballantana ma kuma a ce kurakuran da ya zama sun aikata to kaga in ya kasance mun ɗabi'antu dangane da wa'innan halayen da aka ambata to tabbas zai kasance daga ƙarshe mun yi koyi da ɗabi'u da halaye irin na su waɗanda suke magabata na ƙwarai kuma wannan shine abin da ake guri ake wata ga kowane musulmi a yau musamman wanda yake kiran kanshi ahlus sunna ya zama to ya dabi antu kuma ya sifanta da irin wa'innan halaye saboda korewar lokaci anan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.